masoyiya ta Khadija. Kin kiya bayyana yawa murmushin ki yana barge ni. Ina so in kusa da ke kina rawa da kyau sosai. Ko kina jin haushi kina sona zuciya ta kullum tana tunanin ki. Yau zan fada miki masoyiya ta duk abin da ke cikin raina.
When I hear the music play, I think back to that sweet day. Dancing close, lost in this way. Tell me that you always stay. Khadija, dance here with me. Everything that I could see. Move with me, let's feel this groove. Khadija, our rhythm's true. Feel this moment, me and you. Dancing close, our love's so new. Khadija, Khadi, baby, dance right here with me. With me. Khadija, Khadi, in a sanki masoyata. Khadija, Khadi, dance with me tonight.
Yo, ina farin chiki saboda ki. Mutane suna kallon kenki. Jikina na rawa da murna. Sanda idanun mu sun hadu. Sai ki ya wuce duk wani abu. Iskan ki tamkar rana. Ina so in sake ganin ki. Mu sake samun wannan albarka.
When I hear the music play, I think back to that sweet day. Dancing close, lost in this way. Tell me that you always stay. Khadija, dance here with me. Everything that I could see. Move with me, let's feel this groove. Khadija, our rhythm's true. Feel this moment, me and you. Dancing close, our love's so new. Khadija, Khadi, baby, dance right here with me. With me.
Kullum idan na rufe idona, na ganki kina rawa a gabana. Zuciya tana kiran sunan ki. Khadija, ki saurare ni masoyiyata. Kar dake gudu daga gare ni. Mi rawa tare da dariya. Ba ni barin ki ko bayan rai. Ni dake mun zama dai.
Khadija, dance here with me. Everything that I could see. Move with me, let's feel this groove. Khadija, our rhythm's true. Feel this moment, me and you. Dancing close, our love's so new. Khadija, Khadi, baby, dance right here with me. With me. Khadija, Khadi, ina son ki masoyiya.